Kaddamar da aikin tonan man a matakin farko kuma a hukumance a jihar Nasarawa da gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a yaudi na zuwa ne kasa da watanni biyar da kaddamar da makamancin aikin na rijiyar Kolmani dake kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe lamarin da akasarin masu ruwa da tsaki a jihar suka yi marhaba da shi inda suke fatan aikin zai kawo ci gaba ga jihar da ma kasa baki daya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin ta hanyar shigowa bikin a fasahar internet yana mai farin cikin kaddamar da wannan gagarumin aikin rijiyar Ebenyi a dake tsakiyar karamar hukumar Obi ta jihar Nasarawa yana mai cewa wannan mataki yayi daidai da yadda ake ci gaba da gudanar da aikin neman hakan danyen mai da iskar gas a yankunan dake kan iyakokin kasar nan da suka hada da tafkin Chadi tafkin Dahome yankin Anambra Kalaba Sokoto Bidda Benue da dai sauransu gwamnati Abdullahi Sule shine mai masaukin baki inda yace
wannan alheri ne yazo mana daga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana cewa akwai mai a jihar Nasarawa a lokaci irin wannan wanda Najeriya take kokarin bude wa'en sababbin wurare da za a samu mai a lokacin da reserve din Najeriya yake biliyan 37 kuma ana kokarin aje biliyan 50 saboda haka mu ji wannan irin labari a Nasarawa kamar inda muka ji a Gombe kwanan baya wannan abin godiya ne ga Allah abin godiya ne ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari wanda ya dauki wannan mataki yana so ya tabbatar an bubbude wayansu hanyoyi na samun arziki na wannan kasa abin godiya ne ga su management din NNPC da board na NNPC da minister da babban shi dan uwan mu group Chibai Executive Mele Kari wanda kokarin da suka yi tayi godiya ne ga su jama'an mu wanda suka bada hadin kai Allah ya sa an riga an taba samun irin wayannan abubuwa wasu wurare dan haka mun yi koyi da abubuwan da aka samu wani matakai aka dauka da yasa aka samu wayancin rikici wani matakai kamata a dauka dan kana samu wayannan rikicin to abubuwan da muke tayi kenan shi yasa yau mutanen gaba daya kowa ya fito cikin farin ciki tunda aka fara ba mu samu wani damuwa tsakanin su wannan masu yin aiki a wajen da su mutanen mazauna wannan waje ba saboda haka zamu ci gaba kuma kullun da fadakarwa saboda a tabbatar mun gauna lafiya tsakaninmu
a nasa bangare shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Alhaji Mele Kari ya bayyana irin gagarumin ci gaba da aikin zai kawo ga jihar Nasarawa da ma kasa baki daya
Allah ya ba mu dama mai gidanmu shugaba Muhammadu Buhari ya ba mu izini cewa mu je mu yi wannan abin da iyadin da zamu yi kuma alhamdulillah muna da kyakkyawan fata cewa za a samu nasara nan kuma fata za a samu mai insha Allah kamar yadda gwamnati ya bada shawara kullun da masabin salon shine idan aka samu mai a sarrafa shi inda yake kuma na tabbata idan aka kai ga samu da kuma ka tabbatar cewa Allah shi wannan mataki shi zamu dauka sai ta biki kasan gaba ki dai
shi ma basarake a jihar ya bayyana farin ciki ga wannan aiki
ne mai sunan Alhaji Aliyu Dangiwa Ogiri Orume Osukona Obi Chiefdom a Obi local government area Nasarawa state al'umman da an gansu a nan yau an zo ne domin a kadamar da ramin mai wanda ubangiji Allah ya ba mu a wannan yanki wanda muna mikawa ga ubangiji Allah mai kowa mai komai mai bayarwa mai hanawa da ya ba mu wannan arziki a kasan mu muna kuma matukar godiya ta musamman ga shugaban mu President Muhammadu Buhari da ya bada goyon baya an zo kuma za a yi aikin tonan mai a kasan Obi alhamdulillah wanda sun fara aiki a wannan guri tun daga farko har yanzu za su gaya muku irin kokarin da muke yi domin da farko mu hada hankulan jama'an mu mu kuma tabbatar mun samu zaman lafiya domin idan babu zaman lafiya wannan aiki ba za ta yiwu saboda haka komai da ya kamata mu yi za mu yi domin ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya muna roƙon ubangiji Allah muna roƙon shugabannin mu domin aiki irin wannan ya taso akwai aibun sa idan wani aibu zai taso za a taimaka a yi maganin sa domin mu ma mu samu jin dadin zama da wanda zai zo su aiki ai ko yanzu ma matasa an engage nasu suna ayyuka balle kuma in an so mu aiki gadangan su engineer su geologist duk su samu aiki zai rage mana yawan zaman kashe wannan
masu ruwa da tsakiya wannan fannin dai na ganin ina aka kammala wannan aiki zai samar wa dimbin matasa ayyukan yi da ma kawo ci gaba a kasar baki daya Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya